na miko san barka
amarya
yayan amarya zan joya adam barka
amarya
sabi ura abi uga san barka
amarya
baba ga amarya sabi uga barka
amarya
ya sun gode sun ce aye maka barka sabi ura abi uga sakon san barka
amarya
aisha to na miko barka
amarya
ga amarya na miko san barka
amarya
ya aisha to alake san barka
amarya
aisha musa ga sakon san barka
amarya
na dallabo ga sakon barka
amarya
yayan ango zan joya in yo barka
amarya
kannan ango zan joyo dan barka
amarya
ya aisha to zan darga barka
amarya
ya hadiza in kano ga barka
amarya
ibrahim yahya kashi ga barka
amarya
ibrahim yahya kashi ga barka
amarya
kannan ango zan joya in yo barka
amarya
amarya yahya kashi ga barka
amarya
hafsat yahya kashi ga barka
amarya
namat yahya kashi ga barka
amarya
hafsat yahya kashi ga barka
amarya
shafa'at yahya kashi ga barka
amarya
hafsa yahya kashi ga barka
amarya
hafsat yahya kashi ga barka
amarya
namat yahya kashi ga barka
amarya
makwa yahya kashi ga barka
amarya
sharifa yahya kashi ga barka
amarya
nabi yahya kashi ga barka
amarya
isma'il yahya kashi ga barka
amarya
sama yahya kashi ga barka
amarya
ummi yahya kashi ga barka
amarya
amirati yahya kashi ga barka
amarya
yusuf yahya kashi ga barka
amarya
muhammad yahya kashi ga barka
amarya
abokan ango zan juyo dan barka
amarya
muhammad ala na san barka
amarya
muhammad ahamadu manzo ga barka
amarya
azizu umar ala na barka
amarya
alhaji dan kabo ala na barka
amarya
razzaqo sani nay maka barka
amarya
razzaqo sani nay maka barka
amarya
kabiru alfa ala ke san barka
amarya
kabir alfa ala na barka
amarya
yusuf kalla ga sakon san barka
amarya
nasar wasti ga sakon san barka
amarya
ina ka kiki zan aiko san barka
amarya
kiki ala na barka
amarya
na zaku ala na barka
amarya
mun haruna ga sakon san barka
amarya
hamisu na binta na aiko barka
amarya
awwal musa ga sakon san barka
amarya
da muhammad ga sakon barka
amarya
salule ga sautin barka
amarya
mai salula ga sakon san barka
amarya
al-husaini na aiko barka
amarya
al-husaini na aiko barka
amarya
na risa ga sakon san barka
amarya
mustafa metu ga sautin san barka
amarya
bilu na sadiya ga sakon san barka
amarya
salani na aiko san barka
amarya
nurul wali ga tsaiken san barka
amarya
nurul wali ga aiken san barka
amarya
ina kake alka na aiko san barka
amarya
alka makki ga sakon san barka
amarya
ina kake abdu ga barka
amarya
abdu jandarma ga sautin san barka
amarya
kadil ga sakon barka
amarya
sabiyano na aiko barka
amarya
sabiyano karo ga sakon san barka
amarya
shehu tuwa ga aikin san barka
amarya
zifi gabo ga aikin san barka
amarya
wayan amarya zan juya in yi barka
amarya
da kike rumlatu ka tabe roga barka
amarya
mutu kabiru alake barka
amarya
fi aidi ga sakon san barka
amarya
fi aidi ga sautin san barka
amarya
abu salisu na aiko san barka
amarya
ni mutu banda ga aikin san barka
amarya
shehu rabiu ada ga sanan barka
amarya
shehu ada ga sautin san barka
amarya
shehu rabiu ada barka
amarya
shehu rabiu da ada ne muku barka
amarya
sannan ango zan sake yi wa barka
amarya
mugin ango zan sake in yi wa barka
amarya
haja minu dan gaiga a barka
amarya
haji lawali dan kulma u barka
amarya
haji lawali dan kulma u barka
amarya
babu komando ala nayi ma barka
amarya
fa'i abdu ya me ga barka
amarya
fa'i abdu ya me e ga barka
amarya
abubakar baban rufai da ga barka
amarya
alhaji isa sai ku ga barka
amarya
mu barkwai ga sautin barka
amarya
mu bakwai ala nai ma barka
amarya
mu bakwai ala ke barka
amarya
Ahmad Radi ga sakon san barka
amarya
alka na aiko barka
amarya
alkadire ban manya ala na a barka
amarya
alhaji Lamin ga sakon san barka
amarya
Lamin gago ala nayi maka barka
amarya
sala amerika ga sakon san barka
amarya
ina dan isa nayi ma a barka
amarya
kasim kotano ga sakon san barka
amarya
kasim kotano ga sakon san barka
amarya
kasim kotano ga sakon san barka
amarya
ban gidaro ne kaga aikin san barka
amarya
wallan reba ga sakon barka
amarya
babu amadu ala na barka
amarya
alhaji haruna labo ne maka barka
amarya
alhaji sani wanda ne maka barka
amarya
alhaji nasale haladu ga barka
amarya
nasale halad kano ga sakon barka
amarya
halin waka ke yi maka barka
amarya
halin waka mai sautin umbaite ka
amarya
halin waka na yi maka barka
amarya
yayan ango zan sake in yi barka
amarya
ya Aisha to ga sakon san barka
amarya
ya Asma'u ala ya ce maki barka
amarya
Asma'u ala ke maki barka
amarya
ya Rashida anti Isa barka
amarya
ya Rashida ala ke maki barka
amarya
anti Isa aga sakon barka
amarya
alhaji Rufai gada ga barka
amarya
alhaji Rufai gada ga barka
amarya
aikiya na aiko barka
amarya
nan waka ne ke sautin barka
amarya
ne na amarya mudassir ga barka
amarya
zambil ala na barka
amarya
sarina na aiko barka
amarya
masa uku ga sakon san barka
amarya
sha'awa na aiko barka
amarya
nan ango zan juya dan barka
amarya
alhaji kashe ga sakon san barka
amarya
margayi na aiko san barka
amarya
Allahu rahama kai wa tawbaran sa
amarya
Allah ka ji kansa kai masara ahama
amarya
ya bakwa na aiko barka sakon barka
amarya
ya babu ga sakon barka
amarya
ya hafsa na aiko barka
amarya
haji salisu ga sakon barka
amarya
haji tani let ga barka
amarya
gayi ne na aiko san barka
amarya
taziya Allahu ya san barka
amarya
kai rahama a cikin kabarinka
amarya
kai rahama a cikin kabarinku
amarya
kakannin amarya zan yi wa barka
amarya
ya rakiya na aiko barka
amarya
ya cima ga sakon barka
amarya
ya hasana na aiko barka
amarya
ya ladi ga sakon barka
amarya
ajiya ajiya ga sokin barka
amarya
ajiya ajiya ga sokin barka
amarya
ajiya ajiya ga sakon barka
amarya
mutan da koko na aiko san barka
amarya
mutanen radi na aiko san barka
amarya
mutanen rorika ga sakon san barka
amarya
mutan america ala na yi muku barka
amarya
soyayyen ango ga sakon san barka
amarya
mutan belgium na aiko san barka
amarya
soyayyen ango ga sakon san barka
amarya
mutan faransa na aiko san barka
amarya
soyayyen ango na aiko san barka
amarya
mutan almai na aiko san barka
amarya
soyayyen ango ga sakon san barka
amarya
mutanen zandar na aiko san barka
amarya
soyayyen ango ga ranar san barka
amarya
mutanen Niger ga sakon san barka
amarya
soyayyen ango na aiko san barka
amarya
mutanen Miami ga sautin san barka
amarya
soyayyen ango na aiko san barka
amarya
mutan maradi ga sakon san barka
amarya
soyayyen ango ga sakon san barka
amarya
alan waka alan waka